Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na
Abari Yahuce
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo jaraban wani
halin dan adam badama halin dan adam sai
barkanmu da dawowa Maryam barka da asuba kin samu karya da waga halin dan adam
ina jin dadin ta
tana da dadi
gaskiya wai halin dan adam
wallahi ya Allah ya Allah ya Allah kada ke iya dan adam
Allah samu dace
ko shi ma fisa da anya abu sai ki ji wai yo Allah eh dan adam sai ya raki
Allah bai mai
wai ya Allah eh Allah ya samu dace to Maryam kafin mu mika sakon gaishe karki manta fa kuma ni ma ban manta ba masu sauraro
na su
ban manta muna cikin ba shi labarin ita
ce oh to
yawa itan gawo ko
haka
to to sakon kafin mika gaishe sai na fara mika sakon taya murna ga abokin aikin mu Hafsat Maina Muhammad
kuma
da sabuwar rakuwa da ta zo eh Allah ya sa mu dace
ina ka mutan sunan wai Raiha ne ko ba dai sai ba kasan sunayen zamani
tana da sunanta da ta sa mata sannan bayan sunan da ta rada mata kuma akwai inke da za a gidan ya kiranta da suna Raiha
Raiha
ko Raihan wato wani abin jin kamshi to amma ni akai wannan karar fa
da Allah
zan baki lawa
to muje zuwa
to sai mu ce Allah ubangiji ya raya ta
amin
ya baya sa cikin aminci sannan ita kuma uwar Allah ba ta lafiyar shayarwa mai gida Allah ba shi lafiyar nemowa
amma min ke wanta amfana din
wallahi kuwa ai babu damuwa kwantuta ki zaki ga
haka ne
ta dawo tana cikin aiki to sannan kuma akwai sakon taya Muhammad Abubakar tsohon murnar daurin auren yar sa Fatima Muhammad wanda za a yi yau Asabar a NDL EA Records da ke Jos a jihar Plateau kenan a Najeriya da fatan Allah ya bada zaman lafiya ya kuma bada zuri'a ta gari
amin amin
to wannan sai mu ce bayan wannan kuma sai mu mika sakonnin da na dan kwaso na ga wasu nan a hannun ki ga wasu a hannuna da ya shafi sakonnin email da suke aika mana
to
yace dubun gaisuwa mai yawa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce daga Kabiru Janya Kwari Allah ya sa da faɗa dai ce wanda ke son a mika mun gaisuwa ta wato gaisuwa shi kenan zuwa ga Abari ya huce sai kuma abokan sa su Saje Saidu Daura da kuma Bello Biji gidan Madi Sokoto da kuma Abu Danu Kwari da kuma Aliyu Mairimi Kwari da fatan suna cikin koshin lafiya sai mu ce to mun gode Kabiru da fatan kuma sun ji sai kuma sakon gaisuwar Abari ya huce na fatan alheri daga Yusuf Garba Dauda yace ina son a mika min sakon gaisuwa ta daga fataskun zuwa ga waɗannan mutane da fatan suna cikin koshin lafiya kuma kasu bari a huce wanda aka ce shi ke kawo kuda ya fada ciki. Gaisuwa zuwa ga yayana Takata Augustin Garba garin Jimbiri sai Malam Thomas garin Jimbiri da kuma limamin garin Jimbiri Malam Rabiu sai gaisuwa fata alherin na bari a huce zuwa ga Maman Fati da kuma Malam Aminu Shabo da kuma Malam Aminu Sabon Shago unguwar Jaji sai Malama Fatima Maman Suhailat a unguwar Jaji a garin Port Harcourt. Gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga Haruna Muhammad zuwa ga Shafi'u Madawaki Inono da ke karamar hukumar Sabuwa a jihar Katsina sai injiniya Alhaji Biliya Muhammad Albaba Katsina sai Jafar Wada Mawashi kakakin kungiyar muryar jama'a da kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ahmad Musa daga kuma nan sai mun leka zuwa ga gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga mai nasara Nasarawa Funtuwa ya ce mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga SA Abdulbaran Malumfashi da SA Kasim Abdusaulawa da Honorable Musa Adamu Funtuwa sai Honorable Hamza Sila Faskari da kuma Wamban Faskari daga mai nasara sai mutunto da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji.
Sako na gaba ya fito ne daga Usman Isa yace sakon gaisuwar fatan alheri zuwa ga masu sauraron abin ya huce kamar su shugaba Zaidu Bala Kofa Sabuwa Birnin Kebbi da barista Dan Lami Alhaji Wushishi na ma'aikatar shari'a ta jihar Neja sai Hajiya Amina Hamza Birs Azaria da Abubakar Kalajanga dake unguwar Tirake Lungu a jihar Taraba sai shugaba Mani a Shafura Numan tashar mota Funtuwa sai shugaba Ali a Ware na Muhammadu Inuwa garin Malam sai kuma Abdullahi Sa'adu director of Freak Media dake kasar Kamaru da fatan suna cikin koshin lafiya. Sai kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga Isu Hundila Faki yana isar da gaisuwarsa zuwa ga Ashir Mai Barkono kofar Gabas Faki da Murtala Dan Faki da Gali Raja Faki da magaji Gadan Kaya Lungun Liman Faki da Gambon Alaska Faki da Yakubu Izi Faki da Alhaji Bashari Gidan Mubuga bakin kasuwa Faki da al'ummar garin Faki gaba daya da kuma sarkin garejin Olode a jihar Oshin Alhaji Rabi'u Gora da fatan duk sun ji suna nan lafiya.
To amma da na ce sun kare ashe ina da wata guda daya da ta maka cikin ganta daga Umar Bello Madubo Rabbi Rijini yace zuwa ga abari ya huce na sada zumunci yace gaisuwar fatan alheri zuwa ga dagacin Wuro Bereji Malam Adamu Sani da baffa na baba Wuro Usman Majibo majidadin Wuro Bereji da Malam Ahmadu manaja Wuro Bereji da Musa Kata mai kaji bypass kwana Riyal a Gombe da fatan sani. Eh to Maryam bari mu dan shakata mu da
wani dan adam nunun kuburci ba shi dan adam inda na an kara da dan adam in ya rana ga gidaje guda biyu gidan da zai ta anguwa sai ya dau ma ta yi bada ya ce amana kai ka ji mani adana mun na ta anguwa ya tabi ya bar matar ba ciki inda ya dau sai ya ga dai
to barkanku da dawa Maryam yawa to bayan wannan waka sai in ce to sai kuma mu leka mu biyo ki inda kafin baki dan labarai akwai labari guda biyu amma sai bayan mun ji bangaren isa
da bangaren labari labarin da aka ji ne bayan
yawa saboda ki sauke nauyi
to
yawa amma sai in kin yi wannan zamu yi labarin dan Fulani da mahaifiyarsa ta rasu
wannan yasa kullum sai labarin Fulani
da bare bare akwai wani buzu yau
to akwai
labari da buzu da yasa mu yaro yana kirka kuka
haka
za mu ji yadda suka kare
haka to ka san a mako da ya gabata mun dauko labari kan yadda itatuwa suke sadarwa tsakanin su wanda zamantakewa ya kasance tsakanin su haka
tana rayuwa za ta mutu da sauran su
haka haka muka dawo kan cewa yadda kula da alfanun itatuwa
kan
yanayi to musamman yadda ake fama da sauyin yanayi da yake jawo mana abubuwa matsaloli da dama da bala'i da ke faruwa a duniya kaga ambaliyar ruwa da muke ta fuskanta shi
ba ka ga
waɗannan abubuwa da kwararowar hamada da dai sauran
su da masu hasashen yanayi kullun suna ta faɗa
haka 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 to har na ce ban ba ku labarin wani icen gawo shi wani icen gawo ana masa kallon cewa ice ne mai tarin baiwa ganin yadda alfanu ice guda daidai yake da shanu goma wajen yadda yake samar da taki ga wannan ƙasa yana farfado da kasa irin cewa wasu gurare da an daina ma noma a wuraren to in kwanakin nan masana sun lura cewa itatuwan tun bale a Niger saka lura cewa yanda itatuwan gawo sun taru a wurare da dama kuma irin gurin ya farfado da yanayin
in na fahimce ki akwai an gansu da yawa a wurin sun fuffuto
suna fuffutowa da kansu kafin yanzu ana kokarin yadda za a yaƙa kwararowar hamada to shi wannan tsarin ma ba ma baya ma cikin tsarin cikin abin da suke kokarin yi amma ko shi Allah da ikon sa yana suna ta farfadowa suna ta tsurowa gurare daban-daban kuma yana da alfanu sosai ana magani da shi itatuwa dabbobi na
ci kin ji an bace zai wani karin magana da Bahaushe yake cewa jiran gawan shanu
menene
shi ne sai sani ya zo ta kwanta a gindin bishiyar gawo
haka
sai ta jira in guda ɗaya ya fado sai ta dauka taxi saboda dadin shi za ta zauna ta yi ni anan saboda
to kaga an ice ne mai alfanu sosai sai kuma cewa ka sani an yayin wasu sara itatuwa domin a bada hanya a yi irin noma da abubuwan nan to amma wannan abin iko da wani abin mamaki dangane da icen gawo lokacin lokacin damina ya zo to ita ganyen itatuwan gabaki dan zubewa suke yanda zai kare ruwa zai kare hasken rana ba kuma ba zai
mata ruwa ta kashe shuka ba
haka haka ba zai wannan ba kuma in ganyen
da zuba
shi ma kamar taki ne ga wannan din kasa ko tana da amfani sosai
to ka ganta a gonar ka karkasa da gawo
to ai shine wani abu da abu ka sani a Niger ina duba da komai itatuwa na kasa kaman na gwamnati ne amma daga baya sai aka zo aka janye irin wannan aka bari mutane nasu
ba mutane
da nan ana gani abu na gwamnati ba za a lallatawa
ko bata ake
haka haka amma yanzu da aka gane alfanun wannan abu har za ka ga akwai wani tsari da ake biyan mutane in kana da icen gawo guda ana rika biyan ka sai fa ko 50 ne ko
dan kwaruga an samu sai sake dasawa
haka to irin sai mutane na kula suna kula da su
kafai
haka haka to dai kaɗan dai daga cikin abin da zan iya kawo muku ne game da wannan icen gawo amma dai kuma kuna da masaniya akan zan so in ji ma su mutane ma
me suka sani
me suka sani game da shi kuma yare su
da abin da shi ne suke
haka
in suka ma aiko zamu faɗa
sai su aiko mana mu ma karin ilimi ne ga mu
haka yake sannan ina ga wannan maganar muka je yau da gobe a mako mai zuwa ya kamata mu samu masana noma
haka
eh su ga mana alfani irin wayannan abubuwan
da abubuwan da ita kuma zaka gani da ma muna da irin abubuwan nan arzikin da muke da shi ba mu lura da shi sai
ba
ma san da su ba
haka
Usman kaga wannan satin dai kuma haka dai dai aka yi manage
eh
ba ko nan Laraba da tashi fa sun nan Laraba nan tashi
na ganki ne
nawa ai gari na tunanu yau asabar me zan bayi har yanzu na ina lissafi abin da zai ce la ilaha illallah ina da aiki da sauri na na zabura na rugo da gudu
to baki sace santa ce ba sai an gama abin
wallahi da ba shi sai lokacin mun confused
eh ai fa confused da durawa
wallahi
to wani abu shi yanzu nan shi wanda kake da ke saboda yanzu akwai wani dan labari da aka aika mana guda biyu
to
kin ce ana ta offline to yau han taba har da buzu wato bari in fara baki amma na buzun
eh
wai labari ne daga Nura Manjo ya aika mana cewa wani buzu ne ya samu wani yaro yana ta tsala kuka ba ta kautawa buzu yana zuwa kai namiji yake san shi namiji yaro ya da babba kawai din namiji ne kai namiji kuka me kai yace yaro ba zai yi ya nuna mishi tarbiya ne kuna ma tarbiya shi ya nuna mishi kuna ma ya da wani abu kake ba kuka ya daga ya rike
la
ta ba wa buzu fitu anu
sai
ne shi yace namiji kukan kan mu ma za mu fara nawa mami dan kenan sai abokin shi yazo abokina shi yanzu shi kenan Allah sarki ka zama maraya yes ai na ai mun kai shegu mun ka maraya uwa ta mutu uba mutu wai su ba maraya bane sun kai shegu tunda ayan ce wanda bai da uwa da uba ai kawai shi sai ya ce shi bai gane cewa mutuwa na baba da mamba
to
wanda aka haifa ba uba da ba to shi abu tunanin sa tunda an ce baba ne ai kawai shi kenan baba in ya mutu kawai uwa ta mutu ga uba mutu kawai shi sai ya ba uwa ba uba
Allah ji kauta to
to sani alwani ya aika bana da wannan labari eh su ma bane bane suna aikowa wallahi za su ji dama kwanaki na
kar to ai gaskiya kamata a rika balance gaskiya
yau sai eh kudin da aika mana eh to Maryam yaya sai me rage
ni kuma rage ina tunani ne dazun batun da kai magana suna diyar hafsa ka sanin su America yawanci za su ga Amurkawa musulmai yanda suke sai su azwa mai yaro sunaye Jerry fatan mura ci ilim na na Fatima ai a'a kaga wani sunan ta Fatima Zainab Aisha aka aka hada mai
to ai ina ga tasa ba sun bi sahu
mu ma fa mun dace wannan salon nan fa yanzu fa ni ma ina gani ya ira ki da ka gani an haifi yaro an tafka mai suna a Najeriya muna yin wannan
in kace suna na misali sai in ce to suna na Usman Ismail
Ibrahim kuma ranan da zaka rika ba suna ba wai suna guda ka suna gaba daya zaka jira
eh kin ga amma kuma su nan Amurka zaki ga akwai san fadan suna guntu misali kamar a ce Abraham misali sai kawai ce maka Ibi sai takaita shi kawai
suna da wannan mu kuma mun dauki wannan amma wacce da ta fito shahararriyar yar Hollywood suna ta Uzo Aduba
sai
anan ta tashi to lokacin Uzo Aduba ma suna ta Uzo Amaka tace lokacin a makaranta ta je makaranta yara ta mata tsiya makaranta har teacher sai ce wani yasa bar mu fara kiran ki wannan suna tace ta tafi da gida ta cike tambayar mamanta daidai ne a kira ta wani sunan turawa haka tace
a'a
yanda suka koya suna Michelangelo
suka
kira menene da Donatello wani irin suna masu kwarmatakwarma ne to haka su ma za su zo na su koya sunan shi Uzo Amaka ka san Mandela cewa sunan shi ma ba Nelson ba
eh haka
ainihin sunan shi wani
Rohilala Rohilala
haka ba da yanda suke faɗa ne yanda suke faɗe shi dai wani daban dai ne to yace ranar da ya fara zuwa kuma makaranta ne ya je makaranta ya dawo tishin shi da kasa
faɗi
wannan sunan
in sunana Tanko maji dadin kida dole ka faɗa
yace wai oh can I call you Maryam no my sunana Maryam
dan ba kara mata da mai ramu da sa ba
wannan rabani
kuje ne Maryam sai Allah ya kai ku wani bako kan duka yanzu kan anan zamu tattara ina mu ina mu saboda lokaci baya jira sunana Usman Ahmad
tare da ni Maryam Bashir Bugaji
daga nan sashen Hassan Namuri Amurka muke cewa mu zama lafiya mu boku da wannan
kullum an jidda awa an fadin kan
Thank you.